Wasu rahotanni dai sun nuna cewa sai da aka biya wasu makudan kudade kamin a samu nasarar karbu wannan alƙalin, amma kakakin yan sandan jihar Niger ASP dan Inna Abubakar ya ce babu wasu kudaden da aka biya, kuma a yanzu haka ma suna nan suna bin kadin waɗanda suka tafka wannan ta'asa.
Ko insha Allah za a gurfana, samun za a gurfana da su. Bincike yana nan, kafin bincike ba a ƙarshe kwana guda. Eh, to abu ne wanda
ya dawo gida kenan.
Ya dawo gida ranka da shi.
Amma kun biya wani kuɗi ko ko dai?
A to ai dan sanda ba dai bai wani kuɗi ba ran abu dan kai kana aika ƙarshe kenan.
Mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan sha'anin tsaro, Colonel MK Mai Kundi mai ritaya, ya ce gwamnatin jihar Niger dai ta damu matuƙa akan matsalar satar jama'a domin neman kuɗin fansa a jihar, a saboda haka suna ƙara ɗaukar matakai. A halin da ake ciki dai, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wasu shanu guda 230 tare da tumaki 40 da aka sato daga jihar Zamfara. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a jihar Niger Hardo Adamu Babai ya ce tuni ma har sun fara mika shanun ga masu su.
Aka yi masata daga Zamfara din duk sai suka yi ta zuwa, akwai wanda suke nuna nasu kamun mu kai su wurin, zaka gaya mana makin shanunka, kuma in muka je wurin akwai wanda ma muka je wurin daidai ta shanu yake ta haihu, tana ta koran mutane tana bin su da kaho, yace to zai nuna mana nashi ne kawai sai je ya dauki dan, maimakon ta tafa dan sai tana ta lafan mai riga, sai nace a sakan mai shanun shi nashi ne. So duka Sokoto Zamfara kebi ne duk recovering da muke yi yanzu wanda muka sake a nan makwa kaga guda 230 sannan da raguna tumakai kuma su guda 42 duka na Zamfara ne.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.